الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترا غوتن سفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دغا مكة زوا مدينة دبو داير دري هدو دا أربعين دا هدو ودى تيدي دي شاشدا غوتن ترا شكرا تدبو بيو دا عشرين دا بيو ميلادية kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda wadda take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatu min at-Tarikh littafi ne wallafar babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 54 a cikin wannan littafi mai albarka muna nan a cikin jeran giyar shubuhohi da muke karantawa na ainihin wato shubuhohin da masu yin batanci ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke yin riko da su a matsayin hujja na sukar sahabbai da kuma martani ko amsoshi game da waɗannan shubuhohin da malam yake ta kawo mana muna ta samun waraka daga waɗannan shubuhohi din muna ta samun warwara da bayani game da hakikanin abin da ya shafi wannan shubuhohi mun karanta shubuha ta tara satin da ya wuce ita ce shubuhar ƙaryar da suka yi wa sayyidina Umar radiyallahu anhu cewa wai Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin saubatu irin na mara lafiya to mun karanta ruwayar da Abdullahi dan Abbas ya ruwaito cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya kusa rasuwa to a cikin gidan akwai wasu mutane cikin waɗanda ke wato cikin waɗanda suke nan a lokacin akwai Sayyidina Umar radiyallahu anhu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kawo masa abin rubutu zai rubuta abinda al'umma ba za ta bata ba a bayansa Sayyidina Umar radiyallahu anhu sai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin lafiyar nan ta ci karfinsa tunda kuna da littafin Allah a tausaya wa annabi a bashi ba sai an wahal da shi yayi wani rubutu ba yanzu littafin Allah nan ya ishe mu to kuma sai aka samu ainihin wato sabanin fahimta ko sabanin ra'ayi game da wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce abinda sayyidina Umar ya faɗa haka ne ba sai an kawo ba tunda annabi ya bawa mutane alqur'ani ya ishe su ba sai an wahal da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wajen sake yin wani rubutu wasu kuma suka ce a dauko abin rubutu a kawo to lokacin da hayaniya ta danyi yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai shikenan a bar maganar a tashi to sukar da su masu yin batanci da zagin sahabbai sukar da suke game da wannan kissa shine wato sun yi da'awar ƙarya ga Sayyidina Umar sun ce wai a daidai wannan lokacin Sayyidina Umar cewa yayi inna rasulullahi ya hajuru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin maganganun da ba a fahimtar ma'anarsu saboda zafin ciwo wannan ƙarya ce suka yi wa sayyidina Umar ko kadan Umar a wannan tattaunawa bai faɗi haka ba kamar yadda muka tattauna ko annabi sallallahu alaihi wasallam a ce yana yin saubatu yana yin surutai irin na marasa lafiya lalle ko shakka babu sayyidina Umar bai faɗi haka ba bal ma ruwaya da take cikin sahihain da wasun su sayyidina Umar cewa yayi annabi sallallahu alaihi wasallam rashin lafiyar nan ta ci karfin sa kuma a daidai wannan lokaci rashin lafiya ce irin ta ainin wato rasuwa ta tsananta ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin nan Aisha ta nuna annabi yayi ta suma wajen sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana suma duk lokacin da ya suma in ya farfado yakan ce an yi sallah a ce kai ake jira sai ya dan watsa ruwa a cikin sa da ya yunkura zai tashi sai ya kuma faduwa haka har wajen sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam daga karshe ya bada umarni cewa ainin wato sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu yayi wa mutane sallah ko wannan shine kusan abinda ainin wato ya faru a lokacin akwai dai an ce wanda yace a hajara wai ko annabi sallallahu alaihi wasallam maganganun nan da yake yi ba kwan radadin ciwo bane saubatu amma ba sayyidina Umar ne ya faɗi haka ba an gane ko to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaman yanda ya tabbata wato rashin lafiyar ta yi masa tsanani sosai to a daidai wannan lokacin yace a kawo abin rubutu shi kuma sayyidina Umar yake tausaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a littafin Allah ya ishe mu sai ya zamto wannan magana ta sayyidina Umar cewa a'a ba sai an kawo abin rubutu ba littafin Allah ya ishe mu sai ta yi daidai da aya alqur'ani al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina wannan aya sai ta nuna addini ya cika kenan koda an kawo takaddar ba wani sabon abu ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai fada kila dai zai jaddada wata magana ko zai karfafa wata magana ko kuma wani abu ne wanda bai wuce mustahabbi ba yake so ya fada amma game da abinda ainihin wato ake ta surutu akai ba wani sabon abu annabi zai rubuta ba domin addinin ya cika kamar yanda wannan aya ta yi bayani akai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa a cikin hadisi ya ce ban bar wani abu ba da zai kusanta ku zuwa ga Allah ko ya kusanta ku zuwa ga aljanna sai da na ba ku labari ban bar wani abu ba da Allah daga cikin abinda Allah ya umarce ku da shi face na umarce ku da shi ban bar wani abu ba daga cikin abin da Allah ya hane ku face ni ma na hane ku wannan abin kaga wannan yana tabbatar maka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama isar da sako da haka babu wani abu da ya rage a addini wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi bayanin sa ba to sai a tattau sai muka tattauna game da to wani littafi ne annabi yake cewa a kawo zai yi rubutu me yake so ya rubuta sayyidina Ali radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yace muna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarce ni in je in dauko mai wata takarda mai fadi wani abin rubutu mai fadi zai rubuta abinda al'ummar sa ba za ta bata ba bayan sa sayyidina Ali yace sai naji tsoron kada kafin in je in dauko takarda in dawo rai yayi halin sa ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu sai sayyidina Ali yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fadi abinda zaka fada ya ma'aikin Allah zan haddace kuma zan kiyaye shi ainin wato a kwakwalwata to sai annabi ya ce da shi ina yi muku wasiya da sallah da zakka da kuma ku kula da abin da ke karkashin ku na nauyi wannan shine kaga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tace a kawo takarda zai rubuta abin da al'umma ba za ta bata ba to abin da yake so ya faɗa shine sallah lalle ina muku wasiya da sallah da zakka da kuma abin da kula da abin da wato hannunku ya mallaka na bayi to anan sai malai ce idan an ce sahabbai sun saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su kawo abin rubutu ba su kawo ba to anan to ai sayyidina Ali shine farkon wanda ya saba domin shine da farko wanda annabi ya fara cewa ya je kawo abin rubutu kuma shi ma bai kawo ba an gane ko shi ma bai kawo ba idan wayancan sahabbai da aka ce su kawo su ma ba su kawo ba an zarge su akan rashin kawowa to me ya hana a zargi sayyidina Ali akan rashin kawowa domin duk jisam umarni aka ba su shi aka fara umarta ya ji tsoron kar kafin ya je ya dawo wani abu ya faru sai ya ce zai haddace su kuma suna ganin ba sai an kawo ba dan haka duk da su da shi din duk ba wanda ya je ya kawo dan haka mu duk a wajen mu babu wani abin zargi a cikin su amma in har za a zargi wayancan to me ya hana a zargi sayyidina Ali in dai gaskiya ake nema an gane ko dan haka zance na gaskiya shine babu wani zargi
da za a fuskantar da shi ga dukkan kowanne daga cikin su kamar yadda dai mun tattauna akan wannan gaba da insha Allah ko to zamu tashi kan shubha ta 10 qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace ash shubhatu al ashiratu mala yace sai kuma shubha ta 10 daga cikin abubuwan da suke kawowa dan ruda al'umman musulmi da rikirkitawa mutane lissafi cikin shubuhohin da zaka yarda da su dan kai ma ka shiga cikin masu aibata sahabbai to akwai wata shubha ta 10 naha umaru bin al-khattab am mut'atil hajj wa mut'atin nisa'i wa huma mashru'atani fa kayfa yuharrimu umaru ma ahallahu Allah an gane ko wato shubha ta 10 suka ce sayyidina umar radiyallahu anhu ibn al-khattab ya hana yin tamattu'i a aikin hajji sannan ya hana tamattu'i da mata kuma alhalin yin mutu'a da mata dinnan da yin tamattu'i a aikin hajji dinnan dukkanin su mashru'atani shar'antattu ne shari'a ta shar'anta wa mutane yin aikin hajjin tamattu'i ta kuma shar'anta wa mutane yin tamattu'i da mata fa kayfa yuharrimu umaru ma ahallahu Allah dan me yasa sayyidina Umar ya haramta abinda Allah ya halatta an ji shubhar shubha guda nawa biyu sun ce sayyidina Umar yana hana aikin hajjin tamattu'i sun ce yana hana yin tamattu'i da mata kuma dalilai sun tabbatar da halaccin yin tamattu'i a aikin hajji da yin tamattu'i da mata to kenan sayyidina Umar shi ma ya gawurta kenan wuyansa yayi kauri da Allah zai halatta shi ya haramta to bari mu ji wannan awwalan na farko mut'atul hajji maganar tamattu'i a aikin hajji tamattu'i a aikin hajji shine kai aikin umra da aikin hajji amma daban-daban ma'ana idan ka tafi cikin watannin aikin hajji guda uku ne Shawwal Zulqa'ada da Zulhajj to waɗannan watannin sai mutum a cikin su yaje da niyyar yin aikin hajji da umara da yaje sai ya fara yin umara bayan yayi umara sai ya warware niyyarsa da ya warware niyyarsa lokacin da za a fara aikin hajji ranar 8 ga watan Zulhijja za a yaumut tarwiya za a tafi Mina sai ya sake yin wanka ko ya sake yin niyya ya sa ihramin sa sai ya niyyar aikin hajji kaga can a baya da ma yayi umara yanzu kuma ga lokacin aikin hajji yayi ya kuma shiga cikin alhazai sun yi aikin hajji to wannan shine tamattu'i to da farko suka ce mut'atul hajji dinnan fa naqulu ala fardi anna umar akhta'a radiyallahu anhu fil nahyi an mut'atil hajji fa kana madha doktor yake cewa mu dauka ma mu yadda Sayyidina Umar yayi kuskure radiyallahu anhu ya hana yin tamattu'i a aikin hajji to sai kuma me kun bayyana wannan mu dauka mu kaddara Sayyidina Umar ya hana yin tamattu'i bai fa hana din ba zaka ji bayanin amma mu kaddara Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya hana yin tamattu'i a aikin hajji ma'ana ya hana yin umra sannan daga baya mutun ya kuma yi aikin hajji Sayyidina Umar in ma ya hana haka yayi kuskure da ya hana abin da shari'a ta halatta yayi kuskure to sai kuma me nahanu mudama la nadda il ismata li Umar ai ba mu ce Sayyidina Umar masumi bane an fahimta ko dan haka dan an ce Sayyidina Umar yayi kuskure ya hana yin tamattu'i a aikin hajji sai mu ce eh mu dauka yayi kuskure to kuma sai me Sayyidina Umar masumi ne ko ba mu taba cewa sayyidina Umar masumi bane bal naqulu bal mu a aqidan mu ma muna cewa yukhdi'u sayyidina Umar yakan yi kuskure kama tukhdi'u baqis sahabati kamar yanda sauran sahabbai kan yi kuskure hadha idhafta radna annahu akhta'a wannan fa in ma mun yadda yayi kuskuren ne kaga kenan in mun yadda yayi kuskure to yana da mafita idan ba masumi bane kamar yanda sauran sahabbai ba masumai bane shi ma sayyidina Umar ba shi da rigar kariya daga zunubi ba masumi bane mafhum an subayyi bin ma'badin annahu qala li Umar an karbo daga Subayy ibn Ma'bad. Subayy ibn Ma'bad yace wa sayyidina Umar annahu qala li Umar, yace wa sayyidina Umar, ahramtu bil hajj wal umrati ma'an. Yazo ya samu sayyidina Umar yace, sayyidina Umar, na ya harama zan yi aikin haji da kuma umra a lokaci daya ko kuma a tafiya daya. Na kudurci niyya zan yi aikin haji sannan zan yi umra a tafiya daya. Ya'ani abinda wannan mai tambaya yake nufi, mutamatti'an, ya gaya wa sayyidina Umar yazo yace, ya sayyidina Umar, na ya harama zan yi aikin hajjin tamattu'i. Faqala Umaru, sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya ce wa Subayyin, hudita li sunnati nabiyyika. Kai amma an shiryar da kai, ka dace da sunnar annabinka. Aikin hajjin tamattu'i zaka yace eh, yace hudita li sunnati nabiyyika, an shiryar da kai, ka dace da sunnar annabinka. Sayyidina Umar ya hana tamattu'i kenan. Kun fahimci wannan gabar? An zo an tambayi wa, an ce sayyidina Umar ya hana aikin hajjin tamattu'i, ga kuma wani ya zo ya tambaye shi ya ce zai yi aikin hajjin tamattu'i, ya ce hudita li sunnati nabiyyika, amma ka dace da sunnar annabinka. Imam Ahmad ya fitar da wannan hadithi mujalladi na ɗaya shafi na 25. Fa hadha Umaru, to ga sayyidina Umar din yara yana ganin anna hadhihi hiya sunnatu, yin tamattu'i din a aikin hajji ma sunna ne. Bal ba ma wannan ba, wa madaha hadhar rajula, har ma ya yabi wannan mutum Subayy ibn Ma'bad, sayyidina Umar ya yabe shi, wa lam yanhahu, bai hana shi ba, wa qala, ce masa ma yayi, hudita li sunnati nabiyika, kai kam ka dace, an shiryar da kai zuwa ga sunnar annabinka. An gane wannan kisar? Wa an Salim ibn Umar, an karbo daga Salim dan gidan sayyidina Umar radiyallahu anhuma, annahu su'ila, an tambayi Salim dan gidan sayyidina Umar, sai aka tambaye shi an mutatil hajji, game da hukunci ko halaccin yin tamattu'i a aikin hajji. Fa qila lahu, fa amara bihi, sai yayi umarni da ayi tamattu'i, ma'ana shi Salim da aka tambaye sai ce ya halatta mutum yayi tamattu'i, yayi aikin hajjin tamattu'i. Masu tambayar faqila lahu sai suka ce wa Salim, innaka tukhalifu abaka, to in haka ne kam Salim, fatawakka, ta saba wa fatawar mahaifinka. Kuna fahimta? Fatawarka ta saba wa fatawar mahaifinka. Qala, sai ce inna abi lam yaqul alladhi taquluna, Salim ya ce mahaifina fa bai ba da fatawar nan da kuke, bai faɗi abin da kuke faɗa ba fa. Salim an ibn Umar, masha Allah, dan gidan sai dan gidan Abdullahi dan Umar kenan ko, jazakumullahu khairan. Wa an Salim an ibn Umar, yawa, an karbo daga Salim, shi kuma ya karbo daga ibn Umar, an tambayi Abdullahi dan Umar kenan. An gane ko? Annahu su'ila, an tambayi Abdullahi bin Umar, an mutatil hajji, game da yin tamattu'i a aikin hajji. Fa amara bihi, sai yayi umarni da shi, ma'ana yayi umarni da ayi tamattu'i a aikin hajji, yace babu komai, mutum zai iya yin tamattu'i. Fa qila lahu, sai aka ce wa Abdullahi dan Umar, innaka tukhalifu abaka, kenan ka saba wa fatawar mahaifinka kenan, mahaifinka ya ce kar ayi tamattu'i a aikin hajji, kai kuma ka ce ya halatta yin tamattu'i a aikin hajji. Qala Abdullahi dan Umar yace, inna abi lam yaqul alladhi taquluna, mahaifina fa bai faɗi abinda kuke faɗa ba fa. Inna ma qala, abinda mahaifina Umar yace, afridu al-umrata min al-hajj faj'altumuha antum haraman wa aqabtum 'alayha wa qad ahallaha Allah azza wa jal wa amila biha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Abdullahi dan Umar yace, abinda Umar yake nufi, afridul umrata, kuware umra ita kadai, min al-hajj, daga aikin hajji. Shi sayyidina Umar cewa ya afridu al-umrata kuware umra ku yi ta daban min al-hajji kar ku hada ta da aikin haji shi ma aikin haji ku yi shi daban faja'altumuha antum haraman ku ne kuka maida aikin hajjin tamattu'i ya zama haramun ku ne kuke ganin sa haramun ma'ana ku ne kuka fahimci kuskure game da sayyidina Umar sayyidina Umar shi abin da yace afridu al-umrata anil hajji na fata an gane ku kadaita aiki umra daga aikin haji shi sayyidina Umar ya fi son idan zaka yi ka je kai umra ka dawo garinku sannan in ka sake tashi ka sake biyan kudin jirgi ka je kai aikin haji ku kuma sai kuka fahimci kaman yana hana tamattu'i sai kuka maida aikin hajjin tamattu'i haramun wa aqabtum alaiha kuka dinga wahal da mutane akan haka wa qad ahallaha Allah azza wa jalla ina so in sheda muku Allah mai girma da daukaka ya halatta yin aikin hajjin tamattu'i wa amila biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aikin wato yayi aiki da maganar ko yayi aiki da tamattu'i aikin hajjin tamattu'i balamma aktharu alaihi yayin da suka yawaita magana akan sa قال yayin da suka yawaita magana akan sa bayan fa yayi wannan bayanin sai kuma bayan an kwana biyu sai ka ji an ce ya Abdullahi dan Umar ya hukuncin tamattu'i a aikin hajji yace ya halatta sai a ce to ai kuma mahaifinka ya saba sai ya dawo ya sake yin wannan bayani yace a mahaifina bai hana yin tamattu'i ba ga abinda mahaifina yake nufi ku ne dai kuka haramta wa mutane to da aka yawaita yi masa irin wannan tambayar qala sai yace a fa kitabullahi a haqqu an yuttaba'a am Umar Abdullahi dan Umar yace a fa kitabullahi a haqqu an yuttaba'a shin ina so in tambaye ku wai littafin Allah shi yafi dacewa a bi ko Umar ikon Allah yau ma mun tashi da ni'ima
to Allah mun gode Allahumma sayyiban nafi'an
an gane ku eh afa kitabullahi a haqqu an yuttaba'a am Umar da suka dame shi da wannan tambayar sai ce wai yanzu ku littafin Allah ne ya fi cancantar ayuwa biyayya ko Umar ya kamata a bi kuna fahimtar wannan matsalar ka koma cikin sunan al-Baihaqi mujalladi na 5 shafi na 51 al-Albani a cikin muqaddimatu sifatis salah yace rijaluhu thiqat kana muradu Umar yake ta fa madha kana muradu Umar idan yanzu kaga kenan ba manufar sayyidina Umar bace waccan cewa Umar ya hana tamattu ya aikin haji ba haka yake nufi ba to sai malai yake cewa idan ba haka Umar yake nufi ba madha kana muradu Umar idan to me sayyidina Umar yake nufi kana muradu Umar abinda Umar yake nufi Allah yu'arra baitullahi anil umra fi yawmin min ayyamis sana shi abinda sayyidina Umar yake nufi yana wato Allah yu'arra baitullah kada a tsiraita dakin Allah kada a bar dakin Allah anil umrati ya zama ba a yin umra fi yawmin a wata rana min ayyamis sana daga cikin ranakun shekara domin aka wayi gari kowa yace tamattu'i zai kowa yace tamattu'i zai to za a wayi gari dakin Allah za a iya dadewa ba je an yi ibada ta umra ba ko kun fuskanci wannan domin in ka ce za ka yi tamattu'i kaga a tafiya ɗaya za ka yi kenan in ka je lokacin aikin haji kai umra daga baya kai niyya kai aikin haji ka dawo garinku shikenan kowa zai dinga ganin yayi tamattu'i ya hade aikin hajjinsa da umra shikenan to za a wayi gari kuma kaga a wasu kwanaki cikin kwanakin shekara ba a yin ibadar umra to abinda sayyidina Umar yake nufi baya san a tsiraita dakin Allah a bar dakin Allah daga wato masu yin umra a wata rana cikin ranakun shekara fa innan nasa domin mutane kanu idza kharaju ila al-hajj mutane sun kasance idan suka fito domin yin aikin haji ya atamiruna ma al-hajj to za su umra ne tare da aikin haji
salam
za su umra ne tare da aikin haji an gane ko wato idza kharaju ila al-hajj ya atamiruna ma al-hajj za su umra ne ma al-hajj tare da aikin haji wa hiya al-mut'atu kuma ita ake nufi da tamattu'i ba'da zalika la ya'tuna ila baitillah to bayan nan kuma zaka samu mutane ba za su dinga zuwa dakin Allah ba fa arada umaru an yahujju mufridina sai sayyidina umar yake nufin idan mutane sun je aikin haji to su yi aikin haji shi kadai thumma ba'da zalika sannan bayan haka ya tuna ila baitillahi tabaraka wa ta'ala za su ci gaba da zuwa dakin Allah mai girma da daukaka bi umratin domin yin umra bi safaratin mustaqillin wato a tafiya mai cin gashin kanta hatta la yabqa baitullahi ariyan min al-khalq kar a wayi gari dakin Allah ya tsiraita ya kadaita daga bayin Allah masu ibada wai an fahimci me Umar yake nufi yanzu sayyidina Umar ya hana tamattu ya aikin haji duk wannan tattaunawa da aka yi mai sayyidina Umar yake nufi abinda sayyidina Umar yake nufi shine duk wanda zai je aikin haji wato zai je dakin Allah to ya je ya umara ita kadai kaga idan mutun yayi aikin haji kai yayi aikin haji shi kadai idan mutun yayi aikin haji shi kadai to kaga in mahajjata sun dawo ragowar kwanakin shekara wannan wani a wannan watan zai je yace zai je umara wani a watan gaba rabiul awwal wani zai je umara wani a rabiul thani zai je umara wani a rajab zai koma yi umara wani kuma a cikin watan sha'ban zai je umara ko kaga zai zamto a cikin kwanakin shekara ana ta kaiwa da komowa wajen ziyartar dakin Allah mai alfarma sabanin idan mutun yayi tamattu'i in mutun yayi tamattu'i sayyidina Umar yace to in mutun yaje tunda yayi umara yayi aikin haji a tafiya daya to in ya dawo za ka ga baya bukata ya sake komawa to za a waye gari kuma dakin Allah ya zama to ba za ka dinga ganin baki masu zuwa suna dawafi da ibada na umra a gurin ba shine abin da sayyidina Umar yake nufi shine aka rike wannan gaba aka ce ai ya haramta wa mutane tamattu'i a aikin haji فالنهي من عمر رضي الله عنه لم يكن نهي تحريم وإنما كان رأيا رآه وظن أن هذا الأمر أفضل هنند سيدنا عمر يي باهني بني نهرمتي باهرمتي ومتاني تمتو إيه با وإنما كان رأيا وأنه وتفهمتك وأن رأييني رآه دي سيدنا عمر يكي غني وظن أن هذا الأمر أفضل kuma shi sayyidina Umar sai yake tsammanin wannan al'amarin a haka shi yafi falala wala yu'abu alaihi fi hadha al'amr to ai bai kamata a zargi sayyidina Umar ba akan wannan al'amari bal qad zakarna annahu bal ma mun ambata maka annahu lamma hajja subayyu bin ma'bad lokacin da subayyu bin ma'bad yayi niyyar aikin haji mutamatti'an tamattu'i qala lahu umar sayyidina umar ce masa yayi hudita li sunnati nabiyyika an shiryar da kai zuwa ga sunnar annabinka inda sayyidina umar yana hanawa da subayyi bin ma'bad yazo yace masa ina so zan je yi tamattu'i sai ce kakai ko amma da yace zai je me yace masa hudita li sunnati nabiyyika yayi daidai zai kai tamattu'inka an shiryar da kai zuwa ga sunnar annabinka da haka shi azancin sayyidina Umar ka je kai aikin haji shi kadai wani shi ma yaje lokaci dai duk kai aikin haji shi kadai in kun dawo ragowar kwanakin shekara kuma sai ai ta kai kawo wajen zuwa umra dakin Allah ba zai tsiraita kadai ta daga masu ibada ba wannan aka ce a shekara iya watan aikin haji kowa zai je umra da aikin haji to za a wayi gari watanni 11 da suka rage za ka ga kuma dakin Allah ya faifaye ba kowa cikin masu ibada wannan wata fahimta ce da kuma ra'ayi na sayyidina Umar yana ganin hakan shi yafi da haka ba za a aibata shi ba akan haka ina fata an gane domin ba cewa yayi dole ba ba kuma cewa wanda ya aikata hakan haramun ya aikata haramun ba bal ma wanda ya aikata haka yana yabansa domin ga wani ya tambaye shi kuma ya yaba masa. Yanzu matsalar shubha game da mutu'atul hajji ta fito, to sai mutu'ata biyu. Faniyan nabi mutu'atul nisa, sai kuma mutu'a da mata, wato yin auren mutu'a da mata. Inna nahya anha, hana auren mutu'a, mun yi magana akan sa a baya, shine aure na wucin gadi. An gane ko? Aure ne na wucin gadi, aure ne na ɗan takaitaccen lokaci, aure ne wanda aka sanya masa wa'adi ko kwana ɗaya, ko sati ɗaya, ko wata ɗaya, ko wani abu mai kama da haka. Amma dai da lokacin yayi, to an yi terminating ɗin contract ɗin, shikenan za ta kama gabanta, shi ma mutum ya kama gabansa, har auren ya ƙare cikin sati ɗaya ko sati biyu. Wannan shine temporary marriage. Auren mutu'a, wannan auren na mutu'a, hani game da irin wannan auren sabata ya tabbata an Aliyyu radiyallahu anhu. Ina fata an gane, daga sayyidina Aliyu radiyallahu anhu. حيث قال لابن عباس ان سيدنا علي يتي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سمع انه يبيح متعه النساء لوكاشين ده يجي عبد الله بن عباس ينا حلتا اورن متعه سي سيدنا علي يتي ده شي مهلن يا ابن عباس كبا اهنكلي يا كاي دان عباس يا اهنكلي بسنو فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها. Haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin auren mutu'a yawma Khaybara, ranar da aka yi Khaybar, ranar da aka yi yakin Khaybar, annabi ya haramta auren mutu'a. Wa alluhumil humuril insani, wato insiyati, haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin naman jakin gida. A lokaci ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta su. Su masu halatta auren mutu'a me yasa ba sa cin naman jaki ne wai? Na'am. Suka zabi na mutu'a suka ce shi bai haramta ba, amma sun yarda naman jaki ya haramta. Kamata yanda suke yin wannan temporary marriage, a samu su kuma in suka samu naman jaki suna bashi mamaki. Domin lokaci guda a Khaybar duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura munadiyan mai shele ya shelanta wa sahabbai cewa auren mutu'a an soke shi, cin naman jaki an soke shi. A wata ruwaya ma aka ce naman jakunan nan har an yayyanka su an zuba a cikin tukwane, tukwane sun fara zaɓaɓɓaka, an fara jiyo ƙanshi, za a ci naman jaki, sai ga shela sanarwa an haramta cin naman jakin gida. Haka sahabbai suka dinga cikkifar da tukwanen. Yanda wancan ya shahara, haka auren mutu'a shi ma haramcinsa ya shahara. Da kamata ya duk wanda yake auren mutu'a ya yarda da shi, kamata ya samu yana cin naman jaki. Na fatan gane. Kaga kenan Abdullahi dan Abbas yana bada fatawa da babu komai a iya yin auren mutu'a, saboda yanda ka san masalolin shan shaye-shayen giya da sauransu, da musulunci yazo ya tarar da mutane suna irin wannan rayuwar, da ya zo kuma sai ya ɗauki mataki irin na hikima wajen hana su, to shi ma auren mutu'ar da an ba da dama a yi, daga baya kuma bukatarsa ta kau sai aka soke shi, kuma aka haramta shi ila yawmil qiyama. Wannan hadithi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabun nikah, babu nikahil mutu'ati, hadithi mai lamba ta 1407, da kuma ka koma wasa'ilu shi'a, ka koma wasa'ilu shi'a mujalladi na 12, shafi na 12, shi ma za ka ga bayanin haramcin auren mutu'a. Wa kadhalika hadithu Salamata bin al-Aqwa, haka ma hadithin Salamata bin al-Aqwa, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama harrama al-mut'ata 'ama aw tasin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya haramta auren mutu'a shekarar da aka yi awtas, amu awtas wata shekara ce da aka yi wani yakin awtas, to a wannan shekarar annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta auren mutu'a. Wa kadhalika rawa saburatul juhani, haka saburatul juhani shi ma yayo ruwaya, annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam harrama al-mut'ata, yace manzon Allah ya haramta auren mutuwa amal fatiya a shekarar da aka yi fito makka wa fi riwayatin a wata riwaya yace inni kuntu adhintu lakum filistim ta'iminan nisa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ni na ba ku izini ku yi auren mutuwa da mata wa inna allaha qad harrama dhalika yanzu ina sanar da ku Allah ya haramta shi auren mutuar ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alqiyama waɗannan hadisan duk gabaɗayansu imam muslim ya ruwaito a kitabun nikah babu nikahil mut'a hadisi na 1405 haka imam muslim kitabun nikah babu nikahil mut'a shi ma hadisi na 1406 imam muslim da ya ruwaito a cikin kitabun nikah babu nikahil mut'a hadisi na 1406 da fata an gane da aka auren mutu'a haramtacce ne ila yawmil qiyama da an halatta shi kuma daga baya aka soke shi fa umaru naha anil mutu'ati to da aka ce sayyidina umar ya haramta auren mutu'a fa kana ma za to sai kuma me shi ya hana auren mutu'a na'am Allah ya haramta auren mutu'a ila yaushe ila yawmil qiyama to sai sayyidina Umar shi ma yazo yake bayani akan haramcin auren mutu'a to dan sayyidina Umar ya haramta auren mutu'a fa kana madha sai kuma wannan ya zama me fa Umar radiyallahu anhu naha an shay'in naha anhu rasulullah ayyaban sayyidina Umar kuka Umar ya hana abinda manzon Allah ya hana wannan ba credit bane zuwa ga Umar Umar ba shi bane ya kashe zoman shi ma rataya aka bashi Sayyidina Umar ya haramta abinda manzon Allah ya haramta idan laifi ne game da haramta auren mutuwa ba Umar ne ya laifi ba manzon Allah ne ya musu laifi dan shi ya haramta auren mutuwa shi ma manzon Allah ba shi ne ya laifin ba dan ba shi ya haramta ba Allah ta'ala ne ya haramta auren mutuwa ila yawmil qiyama da aka duk waɗanda suke son auren mutuwa suke ganin ba a kyauta ban aka ce ya haramta to da Allah suke domin Allah ta'ala shi ya haramta ta kan harshen manzansa sayyidina Umar ya haramta ta kan harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam an gane ko naha an shay'in naha rabbul izzati tabaraka wa ta'ala shi kuma manzon Allah ya hana abinda ubangijin buwaya tabaraka wa ta'ala ya haramta anhu daga gare shi haythu qala inda Allah ta'ala yace walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul aadun Allah ta'ala ce walladhina hum li furujihim hafizun da wadanda suke kiyaye farjojin su illa ala azwajihim sai akan matan su kawai aw ma malakat aymanuhum ko kuma akan kuyangun su fa innahum ghayru malumin wanda yake biyan bukatar sha'awarsa ta hanyar matarsa ta aure na dindindin ba na wucin gadi ba ko yake biyan bukatar sha'awarsa ta hanyar kuyangarsa da ya mallaka to waɗannan Allah ta'ala ce fa innahum ghayru malumin ba ababan zargi bane fa man ibtaga wara'a zalika duk wanda ya nemi biyan bukatar sha'awarsa ta wata hanya koma bayan haka fa ulaika humul aaduna wadannan sune yan ta'adda masu ketare iyaka suratul mu'minun aya ta 5 zuwa ta 7 fa sammahumullahu aadina Allah da kansa ya kira su da yan ta'adda masu ketare iyaka Allah ta'ala da kansa ya kirawo masu yin auren da ba wato ba tabbatacce ba suke jin dadi da mata ba ta hanyar aure na dindindin ba ta hanyar kuyangun su ba to Allah ya kira masu biyan bukatar sha'awar su ta wata hanyar a matsayin yan ta'adda an gane ko wa hum yastadilluna bi qaulillahi tabaraka wa ta'ala su wayannan masu halatta auren mutu'a din nan suna yin hujja ne da fadin Allah tabaraka wa ta'ala fa mastamta'atun bihi minhunna fa atuhunna ujurahunna farida wala junaha alaykum fima taradaytum bihi min ba'd al-farida inna Allaha kana aliman hakima daga cikin hujjar da shi'a suke hujja da ita suke rikewa a matsayin halat da take halatta musu auren mutuwa shine wannan ayar wai Allah ya ce fa mastamta'atun bihi min hunna abinda kuka ji dadi da mata da shi fa atu hunna ujurahunna farida to ku ba su sadakin su farilla wala junaha alaikum babu laifi akanku fi ma taradaitum bihi cikin abinda kuka yarjejeniya da shi min ba'dil faridati bayan sadaki inna allaha kana aliman hakima lalle allah masani ne kuma gwani ne wayastadilluna bil qira'ati sai suke yin hujja da wata qira'a famastamta'atum bihi minhunna ila ajalin musamma fa'atuhunna ujurahunna farida to wannan ayar ita ma ba ita bace sai suka kama wata qira'a wata cikin qira'o'i didda ta qira'a ce shadha amma sai suka yi hujja da wannan akwai qira'a da tace famastamta'atum bihi minhunna abinda kuka ji minhunna ne sai a gyara famastamta'atum bihi minhunna abinda kuka ji dadi da su matan nan da shi ila ajalin musamma zuwa wani lokaci abin ambato zuwa wani lokaci da kuka ambata sati daya sati biyu wata daya ko shekara fa'atu hunna ujurahunna farida to ku ba su sadakin su farilla kun bayyanta to sai suka yi hujja da wannan ay fa mastamta'atun bihi minhunna ila ajalin musamma wannan kalmar ila ajalin musamma suka ce to ga qira'a wanda tana nuna cewa ila ajalin musamma kaga kenan kwana daya yayi ya shiga cikin ila ajalin musamma sati daya ajalin musamma wata daya shi ma ya shiga cikin ajalin musamma ina fata an fahimta naqulu sai mu ce da su inna hadhihi alqira'a wannan qira'a fa mastamta'atun bihi minhunna ila ajalin musamma fa atuhunna ujurahunna farida ghayru mutawatiratin ba qira'a bace mutawatira wa laysat min alqira'ati as-sab'i ba ta cikin qira'o'in nan guda bakwai wala min alqira'ati al-'ashri bal ma bata cikin qira'o'in nan tabbatattu daga manzon Allah guda goma fa hiya qira'atun shadha wannan qira'a ce shadha ba a aiki da ita wa hiya mu'aradatun kuma wannan qira'a ta ci karo bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam da fadin da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un kanat bi hadith aliyin aw salamata bin al-aqwa aw saburat al-juhani aw ghayrihim sannan wannan qira'ar na farko shadda ce ta saba da bata cikin qira'atu sab'i bata cikin qira'atul ashr sannan shadda ce sannan banda haka kuma ta ci karo da maganar manzon Allah da tazo a hadithin sayyidina ali hadithin salama bin al-aqwa hadithin saburat al-juhani da wasunsu wanda duk waɗannan sahabban sun ruwaito haramcin auren mutu'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fata an gane yanzu kenan sayyidina Umar shi ya hana auren mutu'a shi kadai ya ruwaito hadisin haramcin auren mutu'a me yasa suka aibata sayyidina Umar akan haramta auren mutu'a tare da cewa sayyidina Ali radiyallahu anhu shi ma ya ruwaito hadithin auren mutu'a aw hadithin haramcin auren mutu'a ila yawmil qiyama idan Umar yayi son zuciya ko sun ce ba daidai bane abin da yayi to sayyidina Ali ba shi ma ya ruwaito hadithin annabi ya haramta auren mutu'a ila yawmil qiyama na ba ta an gane da haka duk gaba ɗaya ba wai ana so a zargi wannan ko a'a dukkanin su babu wani wanda ya kuskure shi sayyidina Umar abinda yaji daga manzon Allah ya fada sayyidina Ali abinda yaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada wannan ita ce shubha ta goma shubha ta goma mun warware ta ita ma ko malam ya warware mana ita akwai mutuar aikin haji, akwai kuma ainihin wato wato auren mutu'a. Ash-shubhatul hadiyata ashara, shubha ta 11, ittihamu Aishata wa Hafsata bil kufri, dan ka san mutanen nan ba kananan yan ta kife bane. Tuhumar nana Aisha da nana Hafsa da kafirci, sun tuhumi nana Aisha, sun tuhumi nana Hafsa bil kufri da kafirci. Kalu suka fada, suka fadi san zuciyarsu an kaulillahi tabaraka wa ta'ala, wajen kokarin fassara fadin Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala ce, ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi mai daraja, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, dan me ka haramta abinda Allah ya halatta maka, tabtaghi mardata azwajik, dan neman yardar matanka, wallahu ghafurur rahim, Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, haqiqa Allah madaukakin sarki ya farlanta muku tahillata aymanikum, warwarar rantsuwarku, wallahu maulakum, Allah shine majibincinku, wa huwa al-alimul hakim, kuma shi masani ne mai hikima. Wa idha sarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha, tuna lokacin da annabi yayi magana sirri da wata cikin matansa, falamma nabba'at bihi, lokacin da ta bada labarin wannan abin da suka yi na sirri da annabi, wa azharahu Allah alaihi, Allah madaukakin sarki ya bayyana masa da abin da ta fada na sirrin da suka yi, arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd, arrafa ba'dahu, ya sanar da ita wannan matar wani bangare cikin abubuwan da ta fada, wa a'rada an ba'din, ya kuma yi shiru bai fadi wasu cikin abubuwan da ta fada ba. Falamma nabba'aha bihi, lokacin da ya bata labari, da yanzu da nazo muka tattauna da ke, muka yi zancen mu na sirri, nace kake fada, ashe sai da kika fada, shine falamma nabba'aha bihi, lokacin da ya bata labarin an gaya, wato ya bata labarin cewa ya ji ta fada, qalat, sai tace, man anba'aka hadha, waye gaya maka na fada? Qala nabba'ani al-alimul khabir, yace al-alimu al-khabiru, shi ya bani labari, masanin nan kuma mai cikakken sani shine wanda ya bani labari. Sai Allah yace, in tatuba ila Allah, idan kun tuba zuwa ga Allah, faqad saghat qulubukuma, to haqiqa zukatanku sun karkata, wa in tadhahara alayhi, idan kuka ci gaba da taimakekeniya a kansa, fa inna allaha huwa maula, to haqiqa Allah shine majibincin sa, wa jibrilu, da jibril, wa salihul mu'minina, da kuma wato mu'minai na kwarai, wal mala'ikatu ba'da zalika zahir, mala'iku suma masu goyen baya ne da taimako akan haka. An ji fassarar ayar? Qalu, suka ce, sagat ay malat ilal kufri, kaji inda suka makale kalmar in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma, to sai suka ce kalmar sagat din nan tana nufin ay malat ilal kufri, zuciyoyinku sun riga sun karkata zuwa kafirci. Wa qalu, sai suka ce, hadhihi ayatun min kitabillah, waɗannan ayoyi ne a cikin littafin Allah, nazalat, da suka sauka, fi Aisha wa Hafsa, akan nana Aisha da Hafsa, zaujatayyin nabi sallallahu alaihi wasallam, matayen annabi sallallahu alaihi wasallam. Qulna, sai muka ba su amsa, an Ubaydin, an Ubayd bin Umair qala, an karbo daga Ubayd ibn Umair yace sami'tu Aisha radiyallahu anha qalat yace naji nana Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yamkuthu inda Zainab binti Jahash wato sun gano annabi sallallahu alaihi wasallam yakan dade in ya shiga wajen Zainab binti Jahash binti ammatihi wa zawjatihi in ya shiga wajen Zainab binti Jahash matarsa kuma yar gaggonsa to yana dan dadewa wa yashrabu indaha aslan kuma sun gano yakan sha zuma in ya shiga wajenta wa yashrabu indaha asalan yakan sha zuma a wajenta fatawasaitu ana wa hafsa anna ayyatana dakhala alai sai muka hada kai injina na Aisha tace sai muka hada kai da ni da hafsa akan me suka hada kai suka ce tace sai muka hada kai akan anna ayyatana dakhala alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda a cikin mu annabi ya shigo wajenta sallallahu alaihi wasallam faltaqul to tace masa inni la ajidu minka riha magafir ya maikin Allah ina jin kana karnin magafir magafir din nan nau'un min ash-shajar wani nau'i ne na wata itaciya ko wata bishiya tana da abinda take fitarwa mai zaki sannan tana da dan karni kuma sun san annabi baya san karni sallallahu alaihi wasallam da haka sai suka hada kai cewa kin ga in ke ya fara shigowa wajenki kawai kice kin ji yana karnin magafir in ni ma ni ya fara shigowa wajena zan ce naji yana karnin magafir wannan kuma al'amarin su ne irin na mata dan haka suke ko saboda shigar da yake yi wajen ɗakin nana Zainab ya dade din nan abun yana damun su me yasa yake dadewa a can to bari ayi wata dabara da zai daina dadewar dan haka duk wanda ta shigo ya shigo wajenta ta ce taji yana karnin magafir akalta magafir duk wanda ya shigo wajenta ta ce ina ganin ka ci magafir ko fadakhala ala ihdahuma manzon Allah sai ya shigo dakin daya daga cikin susubiyin faqalat lahu zalika sai ta fada masa haka tace ya maikin Allah ko ka ci magafir ne yace magafir kuma tace ai kaman karnin magafir kace faqala sai manzon Allah yace la ba'asa sharibtu asalan inda Zainab binti Jahash walan a'uda ilai yace to yanzu abinda nake so da ke babu laifi zuma ce na sha a wajen Zainab binti Jahash amma ban kara sha ba amma wannan maganar ni da ke ki ja baki ki shiru na daina sha ba shikenan ba an gane ko wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam inda Hafsata binti Umar to an a wata ruwayar sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wajen Hafsa yar gidan sayyidina Umar ya fara shiga tana gaya masa haka faqala laha sai gaya mata zuma ya sha a ɗakin Zainab amma ba zai ƙara sha ba amma sai ya ce da ita la tukhbiri ahadan kacci gaya wa kowa walan a'uda kuma ba zan ƙara sha ba to tunda dama hada baki suka yi annabi yana barin gurinta fa akhbarat Aishata duk abin da ya faru sai ta kwashe labari ta gaya wa nana Aisha nana Aisha kunnan ki nawa biyu to ƙara biyu ki sha labari ai kin ji dai ashe dade wannan da yake ashe matan nan zuma take bashi ai ina cewa yana karnin magafir yace a ba magafir bane zuma ya sha a ɗakin wance kuma ya ce ba zai ƙara sha ba an gane ko to fa akhbarat Aisha ta annaha qad najahat fi khuttatiha sai ta gaya wannan ta bana na Aisha labarin ta fai nasara a wannan dabarar da suka yi shine khutba wannan dabarar da suka yi to an yi nasara wa annan nabiyya annabi sallallahu alaihi wasallam imtana'a anil asli ya ce ba zai ma ƙara shan zuman ba wa annahu lan ya'uda ilayhi marratan thaniya ba zai a ƙara kawo masa karo na biyu ya sha ba ya daina sha shikenan kya gani in wannan dan dadewar da yake ya daina dade a dama dan dadewar da yake da yaje sai ta dauko mazuma tunda yana son abu mai zaki shi kuma in ya zauna zai sha sai mu ga ya dade to amma yanzu kaga chapter close ya daina sha ba magana dadewa
to
fa anzalallahu tabaaraka wa ta'ala to akan wannan abu da ya faru shine Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar da wannan ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak al ayat har zuwa ayoyin da muka karanta sai mu tashi qauluhu ta'ala in tatuba dan an ce lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika